Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25 a jamhuriyar Nijar. Za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet, wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin Abari ya huce. Da farko dai ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Bayan da Attorney General ɗin Amurka Jeff Sessions ya ansa cewa ya gana sau biyu da jakadan Rasha Sergei Kislyak yayin da ake yaƙin neman zaɓen shugaban ƙasar Amurka bara, amma bai bayyana hakan ba yayin da majalisar dattawa ke tantance shi. Gwamnatin shugaba Donald Trump ta ci gaba da fama da taɓargazar bullar sabbin bayanan da ke nuna cewa an yi ta ganawa da Kislyak amma ba a bayyana ba. Sessions ya faɗi ranar Alhamis cewa zai tsama kansa daga duk wani binciken da gwamnatin tarayya za ta yi game da zargin da ake ma Rasha na yin katsalandan a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016. Shugaba Trump da jami'an fadar White House har ila yau dai na fuskantar ƙurar da ta tashi sanadiyar wata ganawar da jakadan Rasha ya yi a katafariyar fadar Trump ta Trump Tower da ke birnin New York a watan Disamba da surukinsa Jared Kushner da kuma tsohon mai baiwa ƙasa shawara kan tsaro wanda tuni aka sallama Michael Flynn. An sallami Flynn bayan da ya yi kwanaki 24 kawai kan mukaminsa, bayan da aka samu bayanin da ke nuna cewa ya yi ƙarya ma wasu manyan jami'ai a bayanin da ya yi game da yanayin tattaunawarsa da Kislyak. Wata mai magana da yawun fadar White House Hope Hicks ta faɗi ranar Alhamis cewa makasudin ganawar ta Trump Tower shi ne don a shimfiɗa wata hanyar tattaunawa tsakanin gwamnati mai zuwa da kuma jakadan Rasha. An saba taro irin wannan, a cewarta. Sannan ta ƙara da cewa Kushner ya kuma gana da jakadun wasu ƙasashen da dama. A wata ranar Juma'a a cikin watan Satumba ta shekara ta 2014, mayakan Boko Haram suka kai hari a ƙauyen Guza da ke arewa maso gabashin Najeriya. Suka karkashe tare kuma da kakkama wasu ƙananan yara yayin da suke kuma ƙone-ƙone da wasosu. Ismail, wanda yanzu ke da shekaru 15, ya auna arziki a daren da aka aikata wannan ta'addancin, ya kuma ɓoye cikin gidansu na tsawon kwanaki 40. Saboda tsoron muddin ya fito daga cikin gidan nasu, 'yan ta'addan za su kama shi kamar yadda ya faru da wasu yara da dama a yankin. Bayan wasu abubuwan takaici da suka hada da shafe sama da shekaru 2 a tsare a Kamaru saboda zarginsa da kasancewa ɗan Boko Haram, a yanzu wata ƙungiya mai zaman kanta da ke yankin mai suna Ƙungiyar Agazama Yara ta Kamaru na taimaka masa da zuwa makaranta da kuma yadda daga bisani zai haɗu da 'yan uwansa. To amma a yanzu, banda shi ma, akwai wasu ƙarin 'yan Najeriya wajen 85,000 da suka tsere zuwa ƙasar ta Kamaru don su kauce ma ukubar Boko Haram. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jiragen yaƙin Amurka ciki har da marasa matuƙa sun ƙaddamar da wasu jerin hare-hare ta sama kan muradun Al-Qa'ida a Yemen a wannan satin, wanda hakan wani ɓangare ne na abin da ake kira faɗaɗɗen shiri na taka birki ga abin da wasu ƙwararru ke ganin wata barazana ce mai haɓaka wadda ke fuskantar yammacin duniya. Jami'an hedkwatar tsaron Amurka ta Pentagon sun ce hare-haren jiragen sama na baya-bayan nan, wanda aka kai da safiyar jiya Juma'a, sun biyo bayan na farko ne da aka kai ranar Alhamis a lardunan Abyan da Baida da kuma Shabwa na ƙasar ta Yemen. Kamar hare-haren jiragen saman na farko, abubuwan da aka auna na baya-bayan nan sun haɗa da mayaƙa da kayan yaƙi da madafun gudanarwa da kuma muggan makamai na ƙungiyar Al-Qa'ida a yankin ruwayen Larabawa, wanda ake kuma kira AQAP. Har yanzu ana nazarin sakamakon hare-haren, To amman jami'ai sun ce an kaddamar da hare-haren jiragen saman sau 30 cikin tsawon kwanaki biyu din. Bayanai na farko daga Yemen sun nuna da alamar sojojin Amurka na ƙasa sun taka rawa a hare-haren, ciki har da yuwar musanyar wuta da mayakan na AQAP. To amman wani jami'in Pentagon ya ce babu hannun sojojin Amurka a wannan fafatawar. Bangarorin da ke gaba da juna a Siriya za su koma gida tare da fayyacaccen jadawali na tattaunawa ta nan gaba, a cewar wani mai shiga tsakani na Majalisar Ɗinkin Duniya, yayin da zagaye na hudu na tattaunawar kan makomar Siriya ke kawo ƙarshe. Bayan kwanaki tara da aka shafe ana zafaffiyar tattaunawa, wadda a mafi yawan lokuta ta dabaibaye da bambancin ra'ayi kan shi kansa tsarin tattaunawar da kuma matsalar rashin muhimmancin wasu batutuwa. Ko da yake babu wani ci gaban da aka samu a siyasance, kuma dama ba a kallafin rai kan hakan ba, take-taken mahalarta ganawar da kuma alamar kyakkyawar makoma da kuma gamsuwar cewa wannan zagayen tattaunawar zaman lafiyar aƙalla ta kammalu ba tare da wani abin takaici ba, kamar ficewa a fusace daga ɓangaren gwamnati ko wakilan 'yan adawa kamar yadda aka yi ta gani a baya. Ba kullum yakan zo da sauƙi ba, a cewar Stephen de Mistura, manzon Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman a Siriya, yayin da yake magana a Geneva. Ya ƙara da cewa, mun yi muhawarori masu wahala, to amma mun kuma yi wasu masu ma'ana. De Mistura ya yi hasashen cewa za a yi gunaguni sosai da kuma kalamai marasa kyau daga ɓangaren 'yan adawa game da makomar tattaunawar da yake an kammala ta baya-bayan nan. To sai dai kuma ya yi watsi da hakan a matsayin al'ada kawai ta siyasa. Manyan jami'an ƙungiyar Taliban sun ce wani harin da aka kai da ake kuma kyautata zaton wani jirgin saman Amurka ne marasa matuƙi ya kai, ya hallaka wani babban kwamandan Taliban wanda ya taɓa gaya ma sojan Amurka Saja Bowel Bogdal wanda yake tsare a lokacin cewa kar ka sake zuwa Afghanistan, yayin da ake gab da miƙa shi ga sojojin Amurka a wata musanyar Husna shekaru uku da suka gabata. To sai dai rundunar sojin Amurka ta gaya muryar Amurka jiya Juma'a cewa sojin Amurka Afghanistan ko kuma waɗanda suke goyawa baya babu daga cikinsu da suka kai hari a Afghanistan ko Pakistan ko kan iyakar Afghanistan a ranar Alhamis. Majiyoyin Taliban sun tabbatar jiya Juma'a cewa Ƙari Abdullah Mairaj na daga cikin mutane biyun da nan wato da aka miƙa wato nan da makamai mai linzami wanda Taliban ta yi imanin cewa na Amurka ne, wato da aka harbo su a ranar da ta gabata a lardin Khors na kudu maso gabashin Afghanistan wanda ke daura da kan iyakar Pakistan suka hallaka. Yawan ambaliyar ruwa a kudu maso yammacin Zimbabwe ya halaka mutane 246 tare da raba wasu kusan 2,000 da muhallansu tun daga watan Disamba. Gwamnatin ƙasar, wadda ke fama da rashin kuɗi, na kira ga ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa da su taimaka mata wajen ɗaukar mataki kan ɓarnar da ta biyo bayan ambaliyar ruwan. Jami'ai sun ce hanyoyi da kuma gadoji sun salwanta a wannan ambaliyar, wanda hakan ya kai ga raba wasu al'ummomi da dama daga makwabtansu da ke zagaye da su. Zimbabwe na ƙoƙarin murmurewa kenan daga shekaru biyu na fama da fari, wanda ya janyo ƙarancin abin da aka girba, kwatsam sai kuma ga wannan ambaliyar.
To, labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Ai, habari ya huce, canja ne ke kawo rabon jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce
wanda masu iya magana ke cewa shike kawo da rabon wani
ya kasa da ya kare ma balle kuma a ce ya yan kura
gaskiya bare kurar kanta ce
ne balle kuma a ce kurar ta zo da ganta kai kaga akwai abin kallo
eh haka yake
haka ne to yau muna jin waƙoƙin Alhaji Audu Karango Sow a cikin wannan zaure wato ka san wani abu da waƙoƙin nan da waƙoƙin sa da na Muhammadu Ganga Ganga
da na Ganga
Ganga kai gidan mai sona haka yake da Audu Minjibir wato wani lokaci yana da wuya ka bambanta yadda suke kida
musamman muryoyinsu na so su yi kama
muryoyinsu na kama kware da gaskiya haka ne to musamman bari mu fara da mika gaisuwa zuwa ga Alhaji Sadiq Ushishi da iyalansa Amina sai barista Dallami Alhaji Ushishi shi ma Amina da fatan ya koma gida lafiya gaisuwa zuwa ga Jamilu Abdu Guyaba tare da Sulaiman da muce lady dukan sa gidan radio BRC FM dake garin Kirfi sai Dr. Dayebo Adamu na asibitin garin Badara tare da Aminin Sayeri Mambara muna mika dambin gaisuwa zuwa ga shugaban majalisa Ismail Bima mai gombawa sai Aliyu Hassan S Noma Gusau sai Anas Hoja birnin Kebbi da barista Isyaku Barau Amina sai Hajiya Binta Kaura tare da Hajiya Gambo Mamman Gusau shugabar mata da Sani Shaga kofar Sauri Kitsina sai Chairman Zaidu Bala kofar Sabuwa birnin Kebbi da Hafiz Balarab Gusau sai Mansur Almu da Madasir birnin Kebbi sai Usman Adamu Alero sai kuma PRO Umar Gida da Gumi sai Muhammadu Dandatijo da jagoran gauraye Ali Umar na kwalle da Adamu Atahir dan agaji birnin Kebbi da Affan Aboya sai sarkin malamai Alhaji Ibrahim Muhammad Duguri da Sade Saidu Daura sai Muhammad Hassan dan Buram na Maradun sai Awul Kangiwa tare da Aminu Abdu Baka Noma Sani Mai Nagiya Kanan Daba sai gaisuwar Ubaidullah Yahaya Kaura ga dimbin gaisuwa zuwa ga Baffa Haruna Bajoga da Matthew Garba dai shugaban na gauraye da fatan kuna nan lafiya
to bari mu koma shafin Facebook mu dauko ƴan majalisa a bari ya huce inda za mu fara fara da sakon gaisuwar fatan alheri ta Salisu Danjuma Kofur na dan sandan Najeriya, wato hukumar yan sanda ta Najeriya, sai kuma Musti Jahun da kuma Naini Boda Chaledi, sai kuma Saidi Sani Said, sai Dauda Babaji, da kuma gaisuwar fatan alheri zuwa ga Hassan Ado Arji da kuma Abdullahi Ahmad Zarewa, gaisuwar fatan alheri zuwa ga Babawo Ma'azzam kenan wanda aka fi sani da Ma'azzam Ibrahim, sai kuma Ibrahim mazan kwarai shi kanshi wato baba din kenan. Haka gaisuwar fatan alheri zuwa ga Khalid Khalid, sai ji Kaliman Usman, gaisuwar fatan alheri zuwa ga Nasir Ma'azi Isa Funtuwa, sai Murjanatu Mai Daura Bandali ne, to Allah ya sa na faɗi sunan
daidai.
Yawa, sai kuma gaisuwar fatan alheri zuwa ga Mikael Ahmad da Ibrahim Abdullah, sai Abdul Wahab Abdul Hamid, gaisuwar fatan alheri ta bari ya huce zuwa ga Abdullahi bin Sa'ad da kuma Ismail Habibu, gaisuwar fatan alheri zuwa ga Muhammad Ibrahim da Umaru Gagarawa Umaru, sai gaisuwar fatan alheri zuwa ga Sulaiman Yusuf Usman, sai Jibril Adamu Jibril, gaisuwar fatan alheri ta bari ya huce zuwa ga Zayano Anka da Rabiu Abdulaziz Damilep Danket Hosi, shi ma ga gaisuwar fatan alheri nan, sai Maba Awalu Muhammad, daga ƙarshe gaisuwar fatan alheri zuwa ga Mustafa Harsu Dangala Dima Kigo, sai Mustafa Isiyaku da Tasiu Habibu da Nazifu Babani, sai Aisha Humaira Ahmad da Habibu Yahaya, da gaisuwar fatan alheri zuwa ga Abba Naira Kidi da kuma Ahmad Tijani Ngwarzo.
Baki kawai bai ba ma hannu
ai ai ai
sai ya jima bai sai ya jima bai fita ba haka ne. To a Usman, kai zaka fara ba mu labari ko mu ba da labari?
A ba mu labari.
Wato ka san kwanakin baya ne naga wani bidiyo ana yadawa akan abin a ta WhatsApp mai ban dariya, mutum ne dai wani ne da ya zo a kaikensa ya je alwala yana so zai sallah to sai ya taho ta wurin da ya san mutane ana haduwa ana sallah an shimfada tabarmai da sauransu haka sai ya tarar da wani ba kowa wurin sai wani ya tashi yana sallah saboda haka sai zo sai ya ce to bari dai ya tsaya gefen sa su yi sallah jami'i domin ya samu ladar yin jami'i saboda haka sai zo ya tsaya
dama dan a samu tabaraki
yawa a minti 5 minti 10 awa 1 awa 2 awa 3 ya ga mutumin nan dai yana tsaye ne kawai yana motsa baki kamar yana karatu
to fa
yayye ya tsaya tukunna har ya fara gumi jiha wannan jini fara taruwa masa kafa-kafarsa ta rarawa haka da sauransu ya rasa yadda zai kawai yana tsaye sai ga wani ya zo shiga wani malami ya zo shigewa da yana kan waya sai hango su sai zo ya taba shi
ya taba shi wanda ya buje
ya taba wanda ya zo yake bin ɗaya mutumin sallah ce kai ka san wannan mutumi ko da kake bin sallah mahaukaci ne fa ba sallah yake mahaukaci ne sai ce haba ai haba da kawai sai ya sake jiki sai ya bada kaza yace haba shi yasa awa na awa 5 awa 5 yana tsaya sallah ta yake kariyo ya wato kai kuma mahaukaci budan bakin ka
sai kace
eh bai hakura ba sai ce ab ana dauka kai ne limamin limamin gani
kage ji shi gaba ɗaya gwada musu cewa eh lalle din ba haka bane ni a zara nake ke
yana jira ya dauka cewa shine liman shi bai zo da mai shawara
kaje kai da aka samu aka bi kuma ka ce kai ka dauka wancan ne liman da yazo duka daga baya
kwarai da gaske
kai rigima ke da
agari
Allah shi kyauta
a nasa mamu Usman ina jin ka kana da wani labarin da zaka ba mu ne
eh wato to akwai wanda na fara tunanin kwanaki zan baka sai na dan sha'afa na dangi ne dai yawa
naka ce na fulani kenan
na dangi ne amma idan da na taba baka labarin na makaho ai kaga yawa to wannan shi na dangi ne shi ba wani abu bane ina irin tsayawa da ake gidan mai dan siyayya din nan saboda haka ya ga masu ka san mu da biredi da kai dai ka sani da kosai sai ya ga mai tallan biredi sai ya kira irin kurkurkur din biredi nan ka sa kun zaka su kurkurkur hakan nan zuwa mai biredi mai biredi tazo ta wundan mota tunda gidan mai ne ana sauri kowa ya sayayya shi ta window a wuce ya faji da leader santana tiki haka kurkurkur biredin ashe irin jere-jeren nan dai ta yi ya karba kawai har wani harar-harar na gefen shi yake irin kan maka sare din nan sai da mota tafiya sai tafiya sai ya dauki turi daya tunda kanana ne sai ya wurga a baki ya tauna ya bata rai sai na kusa da shi sai ya lura cewa ma ruwa yake niya mai ya ce madiba lafiya ya ce hai ina he kawai daga leda ya bude window ya zazzage shi asara ashe ma fanke ne babura da wannan to saboda haka to tunda fanke ne ba me ya kamata kai ba sai ka ba meci ba a da shi na ya zubar ya ce a ke
babu yake tunda babu rai da
kuma asara ma yace asara
eh asara gaba ɗaya kawai
to fanke bai fi dadi ba
akwai wani labari da na gani shi ma cikin makonni biyu haka da suka shige zan ce akan Facebook da WhatsApp ana ta yada shi ma labarin bafulace ne shi kuma wannan labarin wato bafulace ne aka sa shi ya ja sallah aka yi azhar da shi aka yi la'asar da shi yana wurin da aka zo magriba sai aka ce ya ja sallah sai ce ba zai ja sallah ba ka ja mu sallah ka ja azhar ka ja la'asar yanzu kuma ka ce ba za ka ja ba ai ya kamata ka ce yace waɗancan din ma idan ba a karanta ko ni ne
an yi tiki
yawa amma magriba ana karanta abin nan ana jan sura saboda haka shi ba zai iya bai iya ba zai yi ba wacce ma saboda dai ba a karanta komi
ka ga lafiya laukenan ta wuce kayyata to ka ja sai wani makon zan gaya maka shi ma sallar da ya zo ya ba amma shi ba abin da ya faru da ba
to Allah ubangiji ya kai mu
abu gode
imrahim to masu sauraro a madadin
usman ahmad
ibrahim alfahamid ke cewa a huta lafiya
Chao.
Madalla kafin mu kai karshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takeice.
To a takeice bayan da Attorney General din Amurka Jeff Sessions ya ansa cewa ya gana sau biyu da jakadan Russia Sergey Kislyak yayin da ake yaki neman zaben shugaban kasar Amurka bara amma bai bayyana hakan ba yayin da majalisar dattawa ke tantance shi. Gwamnatin shugaba Donald Trump ta ci gaba da fama da tabargazar bullar sabbin bayanan da ke nuna cewa an yi ta ganawa da Kislyak din amma ba a bayyana ba. A wata ranar Juma'a a cikin watan Satumba ta shekara ta 2014, mayakan Boko Haram suka kai hari a ƙauyen Guza dake arewa maso gabashin Najeriya, suka karkashe tare kuma da kakkama wasu ƙananan yara yayin da suke kone-kone da wasosu. Ismail, wanda yanzu ke da shekaru 15, ya auna arziki a daren da aka aikata wannan ta'addancin, ya kuma buya cikin gidansu na tsawon kwanaki 40. Saboda tsoron muddin ya fito daga cikin gidan nasu, ‘yan ta'adda za su kama shi kamar yadda ya faru da wasu yara da dama a wannan yankin. To amma banda shi ma akwai wasu 'yan Najeriya wajen 85,000 da suka tsere zuwa ƙasar ta Kamaru don su kauce ma ukubar Boko Haram. Jiragen yakin Amurka ciki har da marasa matuka sun kaddamar da wasu jerin hare-hare ta sama kan muradun Al-Qaida a Yemen a wannan satin, wanda hakan wani ɓangare ne na abin da ake kira faɗaɗɗen shiri na taka birki ga abin da wasu ƙwararru ke ganin wata barazana ce mai haɓaka wadda ke fuskantar yammacin duniya.
To madalla da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can anjima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah, inda za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka, ni Muhammad Lalo ke cewa huta lafiya.